الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باياك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نغدن قيا وانا نغري نكنو وانا يمتشي نا أسبر يومنا شابي قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبود ايال الالي هدود أربعين هدود وانا كميك ريدي دا takwas ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-shaykh al-allama abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 213 cikin wannan littafi wanda ba mu gushi cikin bayanin hadisin hadisin Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa. Hadisin da Abdullah dan Umar yake cewa wani mutum ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin Annabi yana kan minbari yana huduba, yace da shi ma tara fi salatin layli, me ka gani game da sallar dare? Annabi yace da shi masna masna bibbiu bibbiu, fa idza khashiya subha, idan mutun yaji tsoran asubahi ta riske shi, salla wahidatan, sai ya sallaci raka'a daya, fa autarat lahu ma tasma salla, sai ta mayar masa abinda ya sallata witri. Wa innahu kana yaqulu, kuma shi Abdullah dan Umar ya kasance yana cewa ij'alu akhira salatikum bil-layli wa ij'alu akhira salatikum witran, ku sanya ƙarshen sallar ku ta zanto witri, fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amara bidhalik, ku amara bihi, domin annabi sallallahu alayhi wa sallama ya yi umarni da haka. Mun tsaya akan gabar wato maganar da malamai suke yi cewa wannan ansa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bawa wannan mutum mai tambaya, nace masa salatul layli masna masna, sallar dare bibbiyu bibbiyu ce. Suka ce wasu daga cikin malamai sun ce wannan ya nuna kenan sallar nafila ta rana za ta zama hurhudu hurhudu, tunda an ce da daddare bibbiyu bibbiyu, mafhumul laqab kenan, inda rana ne za ta zama hurhudu hurhudu. To duk da cewa malamai sun yi watsi da wannan fahimtar cewa hadisin baya nuna haka, na farko dai mafhumul laqab ba hujja bane a gurin yawancin malamai, sannan kuma abu na biyu ai ba wai daga bibbi ba sai hurhudu, in an ce abu ba bibbi bibbi bane to dole ya zama hurhudu hurhudu, zai iya zama hurhudu, zai iya zama shida shida, zai zama takwas takwas, me yasa kuka ce hurhudu hurhudu? To sannan aka ce kuma ai akwai wata ruwaya wadda take cikin sunan Ibn Khuzaima ya fitar da ita, da aka samo ta ta hanyar Ali Ibn Abdullah al-Azdi al-Bariqi daga Abdullah dan Umar, Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli wan nahari masna masna, sallar dare da ta yi ni wato rana bibbi bibbi. Suka ce to kaga wannan riwayar ta nuna cewa ita kanta sallar nafila da rana za ta zanto bibbi bibbi. To malamai sun yi ta tattaunawa akan wannan ƙarin wannan hari da aka samu a cikin riwayar Ali ibn Abdullah al-Bariqi. Wasu daga cikin malaman hadisi suka tabbatar da wannan ziyadar, suka ce Ali ibn Abdullah al-Bariqi karɓaɓɓe ne a gurin malamai, malaman hadisi, don haka abinda ya zo da shi na ƙari a cikin ruwaya ya kamata shi ma ya zama karɓaɓɓe. Don haka wasu daga cikin malamai suka inganta wannan ƙarin wannan hari din, daga ciki al-Imam al-Baihaqi ya hikaitu cewa al-Imam al-Bukhari ya wato tabbatar da wannan ƙarin. Haka nan Ibn Khuzaima, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaima shi ma ya inganta wannan ƙarin. Haka nan Ibn Hibban al-Majirinsa, Muhammad Ibn Hibban al-Busti shi ma ya inganta wannan ƙarin. Haka nan Abu Sulaiman al-Khattabi. Haka nan Imam an-Nawawi a cikin littafinsa al-Majmu' shi ma ya inganta isnadin wannan hadisin. Haka nan al-Shawkani. Haka nan al-Sheikh Ahmad Shakir da kuma al-Sheikh Nasiruddin al-Albani alaihim rahmatullah. To sai dai yawancin malaman hadisi, sun raunana wannan ƙarin, cewa wannan ƙarin bai tabbata ba a cikin hadisin da Abdullahi dan Umar ya ruwaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wato abinda ma'aiki ya faɗa a cikin ansarsa cewa kawai yayi salatul layli masna masna, bai ce wannan hari ba. Da yawa daga cikin malamai sun raunana wannan ƙarin na wannan hari da aka samu a cikin hadisin Ali ibn Abdullah al-Bariqi, saboda da dama daga cikin ko gaba ɗaya waɗanda suka ruwaito hadisin daga Abdullahi dan Umar, manya-manyan malamai da suka ji hadisin daga Abdullahi dan Umar ba su jiwo wannan ƙarin a hadisin ba, don haka ba su ruwaito ba. Kusan malaman da suka ruwaito hadisin daga Abdullahi dan Umar sun kai mutum 15, amma babu ɗaya daga cikinsu wanda ya ce wannan hari. Ali ibn Abdullah al-Bariqi shi kadai ne ya ce wannan hari, saboda haka suka karɓar wannan ƙari, saboda shi a karan kansa martabarsa, wato matsayinsa a ilimin hadisi ba na can ƙoli ba ne, saduk ne, saduk kuma martabar hasan al-hadis ne, hadisinsa hasan ne, bai kai sahihi ba. To kuma ya zo ya kawo wani abin da manya-manyan malamai waɗanda hadisansu ake ce musu sahihai ba su kawo wannan ƙari ba, don haka malamai suka raunana shi. Daga cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai al-Imamu an-Nasa'i a cikin as-Sunan da ya kawo hadisin, sai yake cewa hadha al-hadithu indi khata, wannan hadisin na Ali ibn Abdullah al-Bariqi a gurina kuskure ne. Haka nan Imam at-Tirmidhi shi ma da ya ruwaito hadisin, sai yake cewa warawa thiqatu an Abdullahi ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkuru fihi wan-nahar, yake cewa amintattun malamai sun ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar, amma ba su ambaci sallar rana ba, sallar dare kawai suka faɗa, ba su ce wannan hari ba. Haka nan ya zo cikin littafin Masailu Abi Dawud an al-Imam Ahmad, wato littafin da ya tattara tambayoyin da Abu Dawud As-Sijistani mai littafin Sunan ya yi wa al-Imam Ahmad akan mas'aloli daban-daban a cikin wannan littafi, shafi na 424 zuwa 425. Yana cewa Imam Ahmad yana inkarin wannan ƙarin wannan hari a cikin wannan hadisi, cewa annabi ya ce salatul layli wannan hari masna masna, yake cewa abinda wato yake cewa ba zai yi ba a ce Abdullahi dan Umar ya kiyaye wannan hadisi da wannan siga, sannan kuma a samu cewa shi kuma yana sallar nafila da ranar raka'a hudu gaba ɗaya, wato yana yin tahur hudu maimakon biyu, inda a ce ya ji manzo Allah ya ce salatul layli wanda hari matna matna, to ba zai yi shi kuma zai rika yin hudu ba. An ruwaito yake cewa Imam Ahmad yake cewa wannan hadisi mutane fiye da mutane 15 sun ruwaito shi daga Abdullahi dan Umar, daga cikin almajiran Abdullahi dan Umar, amma abinda suka ce salatul layli masna masna ba su ce salatul layli wannan hari ba, walam yadhkuru an-nahar. Wannan shine abinda yazo cikin masailu Imam Ahmad li abi riwayat abi Dawud. Haka nan Yahya ibn Ma'in, ɗaya daga cikin malamai wanda suke tare da Imam Ahmad, shi ma da aka faɗi wannan hadisin sai yake inkari, yake cewa man aliyul azdi hatta aqbala min, wai waye shi wannan aliyul azdi ɗin da zai ƙaro mana wannan ruwaya da har da zan karɓe ta daga wajensa. yace Yahya ibn Sa'id al-Ansari yayi da'awar cewa yaji daga Nafi dan bawan Abdullahi dan Umar ko yantaccen bawan Abdullahi dan Umar daga Abdullahi dan Umar cewa kana ya tatawwa'u bin nahari arba'an cewa Abdullahi dan Umar yana tadawwu'i wato yana sallar nafila raka'a hudu da rana la yafsilu bainahunna ba tare da ya zauna ba wato yana yin raka'a hudu a hade ba tare da ya zauna yayi tafiya a raka'a biyu ba sai Yahya ibn Ma'in yake cewa walau kana hadithul azdi sahihan lama khalafahu ibn Umar da hadithin al-azdi sahihi ne to da Abdullahi dan Umar zai saba masa ba wato saboda yadda aka san Abdullahi dan Umar da tsananin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa da dama har ma abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin su jibillatan wato bisa dabi'a ba wai yana yin su da sifa ta ibada ba amma Abdullahi dan Umar yakan shi kokarin ya kwaikwaye shi a su to ya za a yi ya ce ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul layli wan nahari masna masna shi kuma wan nahari ya dinga yin arba'an arba'an suka ce Yahya ibn Ma'in ya ce ba zai yiwu ba a ce ya ji wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba masa saboda haka ya kore wannan cewa tunda har yayi raka'a hudu to ba bai ji cewa wannan har a cikin hadisin ba wannan yana da a cikin littafin at-tamhid na Ibn Abdul Barr a mujalladi na 8341 daba'ar Bashar Awwat haka nan cikin malaman hadisi akwai Abul Hasan Ali ibn Umar ad-Darqutni a cikin bakan da mal littafin sa al-Ilal shi ma ya rauna da wannan karar cewa wannan hari din nan bata inganta ba to amma kuma an ruwaito wato Ibn Wahab ya ruwaito da sanadi mai karfi daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ya ce salatul layli wan nahari masna masna an ji shi daga baki an ji maganar wato Abdullahi dan Umar ya faɗe ta a karan kansa ba wai ya jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine abinda malami suke cewa mauqufi maganar sahabi ba wacce ya jingina wa ma'iki sallallahu alaihi wasallam ba wannan Ibn Abdul Barr ya fitar da wannan riwaya a cikin at-tamhid mujalladi na 8 shafi na 343 daba'ar Bashar Awwat daba'a tsohuwar daba'a a mujalladi na 13 shafi na 185 shafi na 247 Ibn Abi Shayba mai littafin al-Musannaf shi ma ya ruwaito ta wata fuska kamar yadda Ibn Hajar ya kawo a cikin Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 479 cewa Abdullahi dan Umar kana yusalli bin nahari arba'an arba'an cewa Abdullahi dan Umar yana yin sallah raka'a hurhudu da rana kaga wannan yayi daidai da abinda Yahya ibn Ma'in yace yaji daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kuma daga Nafi'u cewa Abdullahi dan Umar yana sallar raka'a hurhudu da rana Ibn Abdul Barr a cikin littafin da muka ambata at-tamhid yana cewa Yahya ibn Ma'in ya saba wa Imam Ahmad akan wannan hadisi shi yana rauna wannan hadisi na al-Azdi baya hujja da shi yana cewa Nafi'u da Abdullahi ibn Dinar da manya-manyan malamai da suka ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar basu ambaci wannan har ba wato Ibn Abdul Barr yana jinginawa cewa maganar Yahya ibn Ma'in game da wannan hadisi ta saba wa Imam Ahmad amma abinda muka karanta dazu a baya a Masail Imam Ahmad riwayar Abi Dawud ya nuna ba haka bane Imam Ahmad shi ma yana inkarin wannan karin wannan hari a cikin riwayar Abdullahi dan Umar sannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 23 shafi na 169 ya nakalto daga Imam Ahmad cewa yana raunana wannan karin wannan hari din kaga wannan yayi daidai da abin da yake cikin Masail na Abi Dawud an al-Imam Ahmad haka nan daga cikin malaman hadisi akwai Shu'bah ibn al-Hajjaj ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda wato hujja ne gangaren a cikin ilimin hadisi shi ma yana tsoron wannan riwaya ta Abdullahi ibn Yazid Abdullahi ibn Ali al-Bariqi ya khafu minha idan aka ce malamin hadisi yana tsoron riwaya alamar bai yadda da ita ba wato ba kamar yadda kake kace kana tsoron ko zaki ko da musa ko miciji ba a'a shi tsoron kace malamin hadisi yana tsoron riwaya kaza ma'ana bai nutsu da ita ba ibn adi a cikin littafin sa al-kamil fi du'afa'ir rijal a mujalladi na 6306 yace ya ji ahmad ibn hafs yana cewa an tambayi imamu ahmad shi kuma yana gurin game da hadisin ali ibn abdullahi al-azdi daga abdullahi dan umar cewa salatul layli wan nahari masna masna imamu ahmad yake cewa muhammad ibn jafar gundar ɗaya daga cikin almajiran shu'ba yana cewa kana shu'batu yafraquhu ay yakhafuhu shu'ba yana cewa ana afraquhu ina jin tsoron hadisin nan haka nan daga cikin malaman da suka raunana shi akwai abu ja'far al-uqayli mai littafin ad-du'afa shi ma ya raunana shi ya ce wanda ya rawaita wannan hadisin bai samu goyon baya daga waɗanda suke amintattu ba to shine al-hafiz ibn hajar da ƙarshe yake cewa wataƙila shi wannan ali ibn abdullahi al-bariqi al-azdi wataƙila ya ji abdullahi dan umar a kankin kansa a karan kansa yana cewa salatul layli wan nahari masna masna yana ƙara wan nahari a maganarsa sai ya zaci cewa wannan riwaya ce yake tunda an ce yana faɗa amma ba wai yana jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sigar ba to wataƙila ya ji wannan sigar daga bakinsa sai ya zaci cewa waccan riwaya ce da aka yi yake bayarwa to kaga a bisa ga wannan ba zai yi zama sahihi ba a gurin malamai ibnu hajar ya ambaci wannan a cikin fathul bari na uku shafi na 479 a taƙaice ibnu taimiya alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa na 21 shafi 289 zuwa 290 ya dunkule illar wannan ziyadar salatul layli wan nahari ya dunkule illar da take cikin wannan riwaya kamar haka na farko dai yake cewa shi wannan malamin da ya ruwaito daga abdullahi dan umar wato ali ibn abdullahi al-bariqi mutakallamun fihi an sauki lamirinsa wato an yi magana mara kyau a kansa to amma abinda zahabi a cikin littafinsa al-mizan jalladi na uku shafi na 143 yake cewa ma alimtu li ahadin fihi jarha wa huwa saduq yace bai san wani daga cikin malamai ya soke shi ba amma dai saduk ne to in aka ce saduk ma'ana martaba saba ta kai ta sauran ba ta yi aka yi zama saduk bai zama fiqa ba an san hadisin saduk bai kai hadisin siqa ba ya kai bai zama siqa ba galibi idan ya zanto rawi bai da hadisai da yawa hadisansa kaɗan ne kuma aka samu mukhalafa wato a wasu daga cikin kaɗan ɗin ma ya saba ma wasu manya-manyan marwaita to wannan yana rage masa daraja ko da ba a yi suka a kansa ba wannan sabawar da ya yi musu tare da cewa hadisansa kaɗan ne abinda hankali zai bayar shi ne tunda hadisansa kaɗan ne zai iya riƙewa ba za a samu ya samu kuskure a cikinsu ba to sai suka zama kaɗan kuma sai ya zanto yana sabawa ko an samu wasu gurare ya saba wasu manya-manyan malamai da suka ji hadisi tare da shi to sai wannan ya rage masa martaba daga fiqa sai ya sauko zuwa sado to haka sai kaga koda ba a samu wani ya ɗan soki lamirinsa ba wannan abin da aka samu tare da shi sai ya zanto ya sauko da matsayinsa ibnu taimiya ya ce illa ta biyu a shi wannan mutum koda a ce bai saba wa jumhur ba jumhurin waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga abdullahi dan umar sama da mutum 15 ba sa ambatan wannan hari to koda bai saba musu ba ya ce ba zai samu karɓuwa ba to ballantana kuma ya saba musu na uku ya ce abin da ya ƙara a cikin ruwayar ya saba wa ƙarshen hadisin ya saba wa karshen hadisin yana cin karo da wannan karin wannan hari din saboda cewa yayi salatul layli wannan hari masna masna sai ce wa idza khashiya ahadukum as-subh wa idza khashiya ahadukum as-subh ya za a fadi rana kuma a ce idan kaji tsoran asubai kaga alamar cewa asiyakin babu wannan hari النبي يقول فإذا خشي أحد فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى إذا متين يجي تصوران أصباه ترسكيشي بيو وتري با تو سي قالوا ركعة سي تمير مس صلى ست زما وتري wannan karin wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato wannan gaba an yi kafa dalili an kafa hujja da ita akan cewa lokacin sallar witri yana fita daga huduwar alfijir lokacin sallar witri yana fita daga huduwar alfijir da zarar alfijir ya hudu to lokacin sallar abin nan ya fita saboda annabi ce idza khashiya ahadukum as-subh idan ɗayan ku ji tsoron asuba ta riske shi asuba tana wato tabbata ne da me da huduwar alfijir kenan lokacin witri yana karewa daga hudu alfijir ruwayar da ta fito da wannan karara ita ce ruwayar Imam Ahmad da Abu Awana da Ibn Khuzaima da Ibn al-Jarud da Al-Hakim da Al-Baihaqi as-Sunan al-Kubra daga Sulaiman ibn Musa daga Nafi' yake cewa Abdullah dan Umar ya kasance yana cewa Abdullah dan Umar wanda shine mai hadisin da muke karantawa ya kasance yana cewa man salla min al-layli falyaj'al akhir salatihi witran fa inna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana ya'muru bidhalika fa idha kana al-fajr faqad dhahaba kullu salati al-layli wal-witr Abdullah dan Umar yana cewa man salla min al-layli wanda yayi sallar dare falyaj'al akhir salatahu witran to sanya sallarsa ta karshe ta zanto witri fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muru bi dhalika saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarni da haka sai Abdullah dan Umar yace fa idza kana al-fajr idan alfijir ya tabbata ya bayyana ya bullo ya hudo ya ce faqad zahaba kullu salatin layli to sallar dare ta kare wal witru witri ma ya kare kaga kenan wannan riwaya ta Abdullahi dan Umar karara tana nuna cewa lokacin witri yana karewa daga huduwar alfijir al-imamu Ahmad da at-tahawi da kuma Tabarani at-Tahawi a cikin littafinsa Mushkilul Athar Tabarani a cikin littafinsa Al-Mu'jamul Kabir surwayto da isnadi sahihi Ibn Rajab a cikin Fathul Bari ya ce isnadin sa jayyid isnadi ne sahihi daga Abi Tamim al-Jaishani yake cewa Amr ibn al-As ya yi huduba ga mutane ranar Juma'a Amr ibn al-As sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu yayi wa mutane huduba ranar juma'a a cikin hudubar sa yake cewa inna aba basrata ina nufi abi basrata al-ghifari shi ma sahabin annabi ne to ka riwayar sahabi ce daga sahabi Amr ibn al-As yake cewa inna aba basrata al-ghifari حدثني يا بان حديثي لقى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله زادكم صلاة ألا يقرأمك وتسلى وهي الوتر إتتي سلى الوتري فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر كسلات وتري دقى sallar isha'i zuwa sallar asubahi ma'ana wannan shine lokacinta daga bayan isha'i bayan sallar isha'i har zuwa lokacin shigowar sallar asubahi kaga wannan shi ma yana ƙara ƙarfafar waccan magana ta Abdullahi dan Umar fa idza kana al-fajr fajr faqad dhahaba salatu kullu salatil layli wal witr haka na ibnu wahab a cikin littafin sa Al-Jami' hakanan da Tahawi a cikin Mushkil al-Athar da kuma Ma'ani al-Athar da Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra sun ruwaito hadisi daga Kharija ibn Huzafa al-Adawi yake cewa ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla qad amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humurin na'am wa hiya lakum ma bayna salati al-isha'i ila tulu'i al-fajri wal-witr al-witr yake cewa ya jama'aki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare ku daga wata sallah ya kare ku da wata sallah wacce tafi muku alkhairi sama da jajayen raquma wa hiya lakum ma bayna salati al-isha'i ila tulu'i al-fajri kuma sallan nan sallah ce gare ku tsakanin sallar isha'i da kuma huduwa al-fajr sallar ce al-witr al-witr ita ce al-witr al-witr ita ce sallar witri to kaga wannan riwaya tana daidai da wacce riwaya da muka karanta ta Amr ibn al-As da yaji daga Abu Basra al-Ghifari inna Allah zadakum salatan hiya al-witr fa salluha bayna fima bayna salati al-isha'i ila salati al-fajr wannan ma yace wa hiya lakum ma bayna salati al-isha'i ila tulu'il fajr kunga duka sun nuna abu guda daya duk cewa wannan riwaya ta karshe wannan riwaya ta Kharija ibn Huzafa akwai inqita'i akwai yankewar sanadin tana da inqita'i a sanadinta shi yasa al-Athram yake cewa wannan hadisi da wannan riwaya laysa bil qawi kamar ibn Rajab ya kawo a Fathul Bari imam al-Bukhari yana cewa la yu'rafu li isnadihi sama'u ba'dihim min ba'd yana nufin akwai inqita'i a cikin isnadin amma kuma hadisin da ya gabata shahid ne da zai karfafa wannan riwaya ta zama alal aqalla hasanun li ghairihi hakanan imamu ahmad da muslim da abdul razzaq sana'ani da at-tirmidhi da ibnu majah da ibnu khuzaima da wasu sun ruwaito hadisi daga abi nazra shi kuma daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace awtiru qabla an tusbihu awtiru ku yawtiri kafin asbahi hakanan imamu ahmad da muslim sun ruwaito daga abdullah bin shaqiq daga abdullah dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace badiru subha bil witri badiru subha bil witri ku rigayi asbahi da witri ku rigayi asbahi ko ku rigayi zuwan asbahi da sallar witri imamu ahmad yana ga wannan riwayar ita ce riwayar mu kawai an kawata ne a takaice fa idza khashiya ahadukum as-subh falyusalli rak'atan ko falyusalli wahidatan shi tace aka takaita riwayar sai ta zo da wannan siga haka imamu ahmad yake fada kamar yanda ibnu rajab ya ambata to duka waɗannan hadisai gaba ɗaya da muka ji a dunkule a zahirin su abinda suke nunawa cewa lokacin sallar dare lokacin witri yana farawa ne daga sallar isha'i har zuwa hudowar alfijir musamman ma idan muka yi la'akari da umarnin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar na cewa a yi sallar witri kafin hudowar alfijir wannan shi ne abin da aka ruwaito daga abdullahi dan umar shi ma yana faɗa a ruwaito wannan hakanan a cikin wata ruwaya daga gare shi akwai kuma Ata ibn Abi Rabah da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ibn Jubair cikin malaman tabi'ai wannan ita ce maganar Sufyan ath-Thauri Sufyan ibn Sa'id ath-Thauri babban malamin mutanen Kufa a zamanin sa da Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit da sahabbansa da Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya al-Hanzali babban malamin fiqh na mutanen Khurasan abokin al-Imam Ahmad dukkanin su suna cewa lokacin sallar witri shine daga bayan isha'i har zuwa hudowar alfijir sai dai Abu Hanifa anan shi inda ya saba musu shi yana ganin idan alfijir ya hudo yana cewa lokacin sa ya fita walakin alaihi qada'uhu saboda me saboda witri a gurin Abu Hanifa wajibi ne wajibi ne saboda haka koda lokacin sa ya fita wajibi ne mutun yayi qara'in sa ya rama li'annahu wajibun indahu saboda wajibi ne a wajen sa aka duba littafin ibnu abdul bar at-tamhid jaladin 8 shafi 351 daba'ar bashar awad ko shafi ko mujalladin 13 shafi na 255 طبع المغربية محمد بن نصر المروزي إلى كم من يما لمي ونمك كمك أنبت سأكرا تنبايا ونديك إلى للتافي ميكن جسك أكن سل الدلي دوتري يكي جوا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر يكي جوا يا بن كم إنجشي ابن نصر a iya binciken mu mu samu hadisi da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi qara'in witri ba shi yace a iya binciken mu cikin hadisi ba mu ga inda annabi yayi qara'in witri ba wala amara bi qada'ihi a iya binciken mu ba mu ga inda yayi umarni ayi qara'in sa ba shi bai yi ba ko mu ga yayi umarni da haka ba wa man za'ama wanda duk ya riya cewa sallallahu sallallahu alaihi wasallam fi lailati nawbihim 'ala as-subh fi al-wadi qad al-witra falam yusib duk wanda zai yi da'awar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi bacci a wani wato wani kwari da suka kwanta suka kwanta su huta daga baya duk bacci ya dauke su har da shi Bilal da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi su shi ma bacci ya dauke su ba su tashi ba sai da rana ta hudu to shine Ibn Nasr yake cewa duk wanda yayi da'awar cewa da aka da annabi ya tashi ya rama witri yace to bai dace da daidai ba ya zo a cikin sayyid muslim da waninsa daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha aisha take cewa kana idza fatathu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu as-salatu min al-layl min waja'in aw ghayrihi salla min an-nahari 12 rak'a take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasa sallar dare saboda rashin lafiya bai samu tashi da daddare yayi qiyamul layli ba to da rana sai yayi raka'a 12 sai ya sallaci raka'a 12 da rana ake 12 kaga ba witri kaga ba witri ma'ana yayi wata raka'a raka'o'i guda 12 na nafila da rana wadanda wato a za su zama makofin waɗancan da ya saba yi da daddare amma kuma babu witri a cikin sunna ce 12 to kaga wanda yake nuna kamar ya rama tahajjud amma bai rama witri ba to wasu daga cikin malamai suke cewa ai tana yiwa wato yana da uzuri da yasa yayi witri kafin baccin da yayi bacci ko bai samu yayi qiyamul layli ba wato yayi witri kafin ya kwanta bacci witri shine karshe amma suka ce wai tana yaga yana da uzuri sai ce bari ya witri sai bai tashi ba sai kuma abin wanda ya saba zahirin hadisin gaskiya shi yasa Ibn Hajar yace hadha fi halil marad wa nahwihi zahiran amma fi halil ghalabati an-nawm fa fihi nazar mutumin da bacci ya dauke shi ai bai zaci cewa baccin ma zai rinjaye shi ba har ya kasa tashi amma Abu Dawud At-Tayalisi Abu Dawud At-Tayalisi da Ibn Khuzaima da Ibn Hibban da Al-Hakim surwaitu ruwaya da sanadi sahihi daga Abi Nadra shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adrakahu as-subh wa lam yutir fala witra lahu man adrakahu as-subh wanda asbahi ta riske shi bai yi witri ba fala witra lahu to ba shi da witri zahirin wannan hadisi karare yana nuna cewa da zarar asbahi sai baka yi witri ba shikenan baka da witri haka babu maganar karama zahirin wannan abin da yake nuna kenan amma Ibn Hajar yana cewa wannan na wanda ya bari bai yi ba da gangan wanda ya bari bai yi ba da gangan banda wanda bacci ya dauke shi ko mantuwa ko kuma yana nufin fala witra lahu ada'an fala witra lahu ada'an wato witrin sa ba zai zama ada'i ba abinda kace ada'i shine kai kai shi a lokaci ba qara'i ba saboda ya kore masa witri ne ada'i ba qara'i ba ma'ana zai iya yin qara'i me yasa suka buƙaci su yi wannan tawilin me yasa suka buƙaci su su kayyade maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam fala witra lahu me yasa ba za su dauke ta a zahirin ta ba fala witra lahu ba shi da witri ko yayi aikin banza ko abinda yasa akwai hadisin da shi kansa Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito man nasiya al-witra aw nama anhu falyusallihi idza dhakara man nasiya al-witra wanda ya manta bai witri ba ko yayi bacci Annabi yace ya sallace shi idan ya tuna shi kaga ashe kenan wancan da yace fala witra lahu yana nufin wanda ya bari da gangan amma banda wanda ya manta ko bacci ya dauke shi shi wannan zai iya sallatar sa a hadisi ne tabbatacce saboda haka kaga hadisin da yace man nasiya ya nuna wancan hadisi na Abu Dawud riwayar Abu Dawud at-Tayalisi da Ibn Khuzaima ya nuna cewa banda wanda ya manta da kuma wanda bacci ya dauke shi wannan zai iya riskar wato zai iya riskar wannan sallar witri din koda daga bayan wannan ne wannan hadisi na Abu Dawud at-Tayalisi Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin littafin sa Irwa'ul Ghalib lambar hadisi na 422 bayan ya kawo shi ya kawo wancan hadisin na farko da yace fala witra lahu Sheikh Nasiruddin al-Albani alayhi rahmatullah sai yace wala ta'arud bainahu wa bain al-hadith alladhi qablahu babu cin karo tsakanin wannan hadisin da wanda ya gabace shi لأن ذلك لأنه خاص بمن نام أو نسي سبو رشي وانا حديثي نبي ياكي من شوان دي بچي كو يمنتا فهذا يسلي بعد الفجر أي وقت تذكر وانا باين صلى الأصباء دسان دي اتنا سي يسلى توتري وأما الذاكر أما وانا يكي أتني ينا سني فينتهي وقت وتره بطلوع الفجر لوكا چن وترن سينا قاري واني ده هدوء الفجر wato shi ba shi da wannan ra'usar ba shi da wannan rangwama malam yace wa hadha bayyinun zahirun wannan bayani a fili yake a karare yake ya kamata kowa ya fahimce shi li'anna alhadith alawwal sarihun fi man adraka as-subha wa lam yutir hadithun farko karara ya nuna wanda ya riske asuba man adraka as-subha kaga a farke yake ba bacci yake ba a fadake yake ba gashi ya riske asuba yace fa hadha la witra lahu to wannan bashi da witri wa amma allazi nasiya aw nama hatta as-subh fa innahu yusalli kama taqaddam wannan kamar maganar su game da wanda ya bar sallah da gangan da wanda kuma yayi bacci ko ya manta kaga wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah da gangan ba shi da damar riskota ta tafi kenan sai dai ta istighfari yayi ta tuba ya waita nafilu وانا وصل لك كيف ما لم يسن تفيع كان هكا ابن عبد السلام عز ابن عبد السلام ابن حزم ابن تيمية عليه رحمة الله عليهم رحمة الله سكتشي وجه حديثي دا النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته أو نسيها فليسليها إذا ذكرها ينا ما قلنا الوند يمن تاني قوي بچي وند بچي يرنجايش يدو كيشي هل لو كتن صلى يوشي فوقما ya manta wani abu ya shagaltar da shi bai ankara ba sai ga har lokacin sallah ya fita to wannan shine aka bashi dama to haka nan a wannan matsala suka ce shi wani hadisi da Abu Dawud at-Tayalisi hadisi Abu Sa'id al-Khudri yana nuna cewa wanda ya manta ko ya bacci to shi wannan zai iya riskar wutiri shi yasa ibnu kudama yake cewa lam bagali ahadin an yata'ammada tarkal witri hatta yusbih baya ga cewa mutum da gangan ya kiyin wutiri ba har asubahi tayi diyawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ya khruju waqtuhu bi dhahabil layl idan dare ya tafi shine karshen dare wutiri ya kare fa idza tala al fajr idan asbahi tai sara fi'luhu qada'an to ko mutun yayi shi sai dai ramuwa amma ba ada'i ba bai yi shi a lokacin sa ba wa ma dama al layl waqiyan fa inna waqtahu baqin amma in dai dare yana nan bai tafi ba to lokacin wutiri yana nan wannan ita ce maganar Imam Shafi'i kuma ita ce mashhuriyar maganar Imam Ahmad ita ce maganar Abu Hanifa da Ats-Tsauri kamar yadda muka gabatar kuma an rawaito daga Umar ibn al-Khattab da ɗansa Abdullahi dan Umar da Abu Musa al-Ash'ari da Abu Darda da Sa'id ibn Jubair cikin tabi'ai kenan da Atha da Ibrahim an-Nakhai duk suna fadar cewa idan dare ya riga ya tafi lokacin wutiri ya wuce wanda zai sallaci wutiri bayan asubahi ko bayan sallar asuba ko bayan hudu asuba sai dai qada'i sai dai ramuwa har Ibrahim an-Nakhai kamar yadda yake cikin musannaf Ibn Abi Shayba da musannaf Abdul Razzaq da Al-Awsat na Ibn al-Munzir Ibrahim an-Nakhai yana cewa la'an yudrikani al-fajr wa ana atasahharu ahabbu ilayya min an yudrikani wa ana utiru yake cewa asbahi ta riske ni ina sahur ya fi min sauki akan asbahi ta riske ni ina utiri wato yana ganin in sahur ne ila yana da damar ya karasa sahur din sa saboda akwai ruwayoyi da suka zo akan haka amma utiri babu waɗannan ruwayoyin saboda haka gara a ce yana sahur ne asbahi ta riske shi ya je as-salatu da a ce yana wutiri ne ya ji as-salatu to amma a gefe guda akwai wasu daga cikin malamai da suke ganin cewa annal witra la yafutu waqtuhu hatta yusalla as-subh wutiri lokacin sa baya kubucewa har sai an gama sallar asuba wato da mutum zai tashi al-fijr ya keto amma ba a shiga sallar asuba ba suke ganin zai iya yin wutirinsa kuma ya yi shi a lokacinsa ba ramuwa ba ba zai zama ramuwa ba har sai an sallaci sallar asubahi a rawaito wannan daga Ali ibn Abi Talib da ibn Mas'ud suna cewa al-witru ma bayna as-salataini suka ce al-witru ma bayna as-salataini wutiri tsakanin salloli biyu wato sallar isha'i zuwa sallar asubahi kenan huduwa alfijir kadai ba za ta hana a tashi ayi wutiri ada'an ba qara'i ba saboda sai an yi sallar asubahi ne su a taso abi hasashen wato wutiri lokacin sa yake karewa ibnu abi shayba a cikin al-musannaf ya rawaito da sanadin sa daga abi maryam yake cewa ja'a rajulun ila ali wani mutum ya zo gurin sayyidina ali yake cewa inni nibtu wa nasitu al-witra hatta tala'at ash-shams nayi bacci na manta ban yi wutiri ba sai kawai na farka rana ta hudu fa qala idza istayqazta fasalli fa dhakarta fasalli in ka farka ka tuna ka yi sallarka wannan bai ci karo ba da abin da ya gabata na cewa wanda ya manta wutirinsa ko ya yi bacci ya sallace shi sanda ya tuna shi saboda haka maganar sayyidina Ali anan tana daidai da waccan ruwaya ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan ibnu abi shayba ya fitar da kyakkyawar salsalar sa daga amr ibnu shurahbil yake cewa an tambayi abdullah yana nufin abdullah ibn mas'ud game da wutiri bayan kiran sallah aka ce a iya yin wutiri bayan an kira sallar asubahi sai ya ce na'am wa ba'da al-iqama yace bayan ikama ba bayan kiran sallah. To wasu malamai suka ce anan mubalaga ce yake nufi, ba wai yana nufin in an yi ikama ka shagalta da wuturi ba, sun ce yana nufin mubalaga yana cewa kamar yana cewa maza maza kai kada wannan ya abin nan, amma da sai ce idza qimatus salat fala salata illa al-maktuba. Hakanan Ibn Abi Shayba ya fitar daga Wabra yake cewa na tambayi Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, game da mutumin da asubahi ta riske shi bai yi wuturi ba, yace ara'aita law nimta 'anil fajri hatta tatlu'a ash-shams alaysa kunta tusalli. Yake cewa na yi bacci ban farka ba sai daga rana ta hudu, to ya zan iya sallar wuturi? Shi ne yake cewa to me kake gani da a ce za ka yi bacci baka yi asubahi ba har rana ta hudu, ba za ka yi sallar asubahi ba? Ma'ana ya kiyasin sallar asubahi, sallar wuturi kan sallar asubahi. To saboda haka shi kansa wannan ba zai fita daga waccan ruwayo guda biyu na Abu Sa'id al-Khudri ba, tunda bacci yayi zai iya shiga cikinsa, cewa ya yi bacci bai samu ya yi ba, to wannan in ya tashi yana iya yi, kuma in yayi ada'i yayi ba qada'i ba. Akwai bambanci a ce kai abu ada'an ka yi shi a lokacinsa ko kuma ka yi shi ramuwa, ba ɗaya suke ba. Daga cikin waɗanda aka ruwaito daga wajensu cewa wutiri ba'da tulu'il fajri, bayan huduwa alfijir ma ana iya wuturi. Daga cikinsu akwai Ubadat ibn Samit, ruwayarsa tana cikin muwadda muwadda na Imam Malik. Hakanan akwai Abu Darda, ruwayarsa tana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba. Hakanan akwai Hudhaifa ibn al-Yaman, ruwayarsa tana cikin Al-Awsat na Ibn al-Munzir. Akwai Ibn Mas'ud, ruwayarsa tana cikin muwadda. Akwai Ibn Abbas, ita ma ruwayarsa tana cikin muwadda. Akwai Aisha radiyallahu anha, ita ma ruwayarta tana cikin Ibn al-Munzir al-Awsat. Hakanan akwai Fadala ibn Ubayd, ruwayarsa tana cikin At-Tamhid, da wasu ma banda su. Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani da Humayd ibn Abi Humayd al-Tawil, wadannan daga cikin magabata ne, suna cewa aksar wutiri na liba'da tulu'i al-fajri, cewa yawanci mukan yi wutiri ne bayan hudu al-fajr. Ata da al-Auza'i yake cewa yaqdi walau tala'at ash-shams, zai rama ko da rana ta hudu. Wannan ita ce kuma maganar Qasim ibn Muhammad, ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a na Madina. Ibn Abdul Barr yake cewa la yu'rafu li ha'ula'i as-sahabati mukhalifun fi qawlihi, ba san wanda ya saba ma waɗannan sahabbai a cikin maganar da suka yi ba, cewa ko da alfijir ya keto baya hana a sallace ta. Wa yahtamilu an yakunu qaluhu fi man nasiyahu aw nama anhu duna man ta'ammadahu, amma fa tana yiwa, inji Ibn Abdul Barr, maganar su suna nufin wanda ya manta ko bacci ya ɗauke shi, ba wanda ya bari da gangan ba. Daga cikin waɗanda suka tafi a kan wannan akwai Imam Malik da Shafi'i a ƙaulinsa, tsohon ƙaulinsa akwai Imamu Ahmad, akwai Ishaq, kuma shi ne a wajihi ne a cikin mazhabar Shafi'iyya, kamar yadda An-Nawawi ya hikaito a cikin sharhin Muslim. A wajen Malikiya, a gurin Malikiya suna cewa la yaqdi al-insanu al-witr idza tadhakkarahu ba'da an salla as-subh, idan mutum ya manta ya tuna wutiri, ya manta ya tuna shi amma bayan sallar asubahi, suka ce ba zai rama shi ba. Fa in tadhakkarahu fiha, idan yana cikin sallar asuba ya yi raka'a ɗaya sai ya tuna ai bai yi wutiri ba, suka ce mustahabbi ne in shi kadai yake sallar asuba din ya yanke sallarsa ya sallaci wutirin, matuƙar dai baya tsoron fitar lokaci in shi kadai yake sallah, kaga inda liman ne. Hakanan idan raka'atai alfajiri yake cikin yi, yana cikin sallar raka'atai alfajiri sai ya tuna, suma ita ma wasu suka ce kamar yanda zai datse sallar asuba ita ma ya datse ta wasu suka ce a'a ya kammala ta sai ya wutirin bayan asuban ne ba sa san ayi wutirin wannan shine ra'ayin malikiya dangane da ramuwar wutiri in an yi asubahi ba ramuwar wutiri to amma sawun giwa a take ne la kuma a'a ba zai mai da ita wutiri sai ya karasa ta ko ya yanke ta ya dauko wutirin sabo ko ya karasa ta amma da ya lalata ta din kare ya karasa ta sai ya wutirin su ba sa cewa ayi ta bayan an yi sallar asuba saboda a bisa kaulin su ana iya wutiri ko da ba da tulul fajr ne matukar ne ba a sallaci asubahi ba amma ka riga aka sallaci asubahi to babu ramuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace salla wahidatan wa in khashiya ahadukum subha salla wahidatan ya sallaci raka'a daya a wasu ruwayoyin falyusalli raka'atan ya sallaci raka'a daya da sigar umarni to wannan gaba falyusalli raka'atan a wasu daga cikin malamai sun yi hujja da wannan kan cewa afdalu salatil witr shine alwasl a hade ka arabita a abin afwan alfasl arabi tunda yace salla wahidatan kaga kenan bai lissafa masa da wadancan da ya sallata gabanin wannan guda ɗayan ba sai ya sallaci guda ɗayan sai dai kamar yadda mun karanta abin da ya shafi alfasl wal wasl hadewa da rabewa mun ce dukan su hadisi da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo akan wannan cewa annabi ya yi a hade ya kuma yi a rabe saboda duk wanda kai sunna ce kuma duk wanda kai ka riski wannan lada insha Allah cikakke babu wani fifiko tsakanin wannan da wancan saboda ba za mu kara wato daukan lokaci ba wajen kara ambaton maganganun malamai akan wannan abinda muka karanta a wadancan bayanai sun gamsar akwai maganganu da dama na ga dole mu hakura mu kare saka nan ba haka ba wani darasi ma zai zama ciwon hadisi a bar shi haka nan in muka ci gaba wani darasin ma zai zama a wani hadisin zamu yi idza khashiya ahadukum al-witr falyusalli akwai maganganu da ba kai da malamai suka tai to wannan mu bar shi haka wata munasaba ta zo sai mu kara abin nan in ya so insha Allah sai mai zuwa sai mu shiga hadisin Abdullahi bin Zaid insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ubangiji ya yafe mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.